الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 23 ga watan Sha'ban shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 30 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Allamatul Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Abinda za ka tambaya shin yana halatta mumini ya kaunaci kafiri? Baya halatta mumini ya kaunaci kafiri, ko mun kusacinsa da shi, ko mahaifinsa ne, ko mahaifiyarsa, ko ɗa, ko mata, sai dai so wanda yake na ɗabi'a. An gane ko? Baya halatta mumini ya kaunaci kafiri. Dalilai sun wuce a lissafa a kan haka. Nassi na Al-Qur'ani na daga cikinsu fadar Allah subhanahu wa ta'ala, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Da fadarsa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan wa tuma'anitum. Da fadarsa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Da fadarsa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Da fadarsa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul ladina takhudu dinakum huzwan wa la'iba minal ladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Da fadarsa, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al kufra 'ala al iman. Da kuma fadar salata, jidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikwanahum aw ashiratahum ala aya. Kuma da fadar sa, ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allah alaihim qad ya'isu min al akhirati kama ya'isa al kuffaru min ashabi al qubur. Waɗannan ayoyi suna tabbatar mana haramun ne mumini ya kaunaci arni ko mun kusacinsa da shi. Illa kasancewar in akwai wata danganta da zumunta tsakaninka da shi, ba a hana ka ba ka sadar da zumunta, amma jibintar lamarinsa ka kaunace shi, wannan haramun ne, kwata-kwata baya halatta. Na'am. Bayan ya dawo gari? In dai ya riga ya iso gari, ba maganar ya jamu. Saboda in ya iso gari, cika sallah ya zama wajibi a kai shi ba maganar kasarin sallah. Bulaguran shine yasa aka maka rangwamen kasarin sallah da hada salloli biyu masu tarayyar lokaci, amma matukar mutun ya iso gari kamar yanda baya halatta yi kasarin sallah, haka baya dacewa ya hada salloli biyu masu tarayyar lokaci sai dai inda wani uzuri wanda yake na musamman. Daga cikin uzurran da suke halatta hada salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar yanda bayani ya gabata tun a darasin mu na Umdatul Ahkam. Na'am.
Kuna gani mata wanda suke rajuma wanda fasara zuwa juma'a sai sun kawo da juma'a sannan suke
wani misali wanda juma'a bata zama wajibi a kansa, ko da rana ta gushe ba zai sallaci sallah ta azhar sai an taso daga juma'a, a'a, duk wanda juma'a bata zama wajibi a kansa a ranar juma'a da zaran rana ta karkata, to a lokacin nan ya halatta ya tashi ya sallah ta azhar. Kamar mace, kamar matafiyi, kamar marar lafiya da sauransu wanda juma'a bata zama wajibi a kansu, to wannan ba sai an sauko daga juma'a ba, da zaran rana ta karkata to a wannan lokaci sai su tashi su yi sallah ta azhar. Na'am.
Wanda ya ga mutum ya mishi sallama bai an kare cewa kafiri ne ba sai daga baya bayan sallama ya gane shi yana da laifi.
To cewa kai fa bai san ba cewa musulmi ne, ya masa sallama, bayan ya masa sallama ya tabbata cewa arne ne. Duk abin da kai akan rashin sani ko akan kuskure, Allah baya kama bawa da laifi. Abin da ake kama bawa da laifi abu wanda yake na ganganci, ka san arne ne ka masa sallama, to wannan ka saba ma Allah, ka saba ma manzansa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanimu game da fara ma arni sallama, kamar yadda yake cewa la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Manzo Allah ya ce kada ku fara ma ba yahudi ko ba nasari sallama, amma in shi ba yahudan ko ba nasari ya yi karambani ya maka sallama a matsayin ka na musulmi, manzo Allah ya ce ku maida masa sallama, amma yadda za ku maida masa sai ku ce wa alaikum, iya nan za ku tsaya wa alaikum, ba za ku faɗa masa ba kamar yadda kuke faɗa ma ɗan uwanku musulmi wa alaikum salam. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun yi bayani takaitacce game da mawallafin wannan littafi. Bayanin ya gabata, mawallafin wannan littafi gimshiki ne daga cikin gimshikan malaman hadisi, ko mu ce malaman addini. Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yana daga cikin malamai na karni na takwas, domin an haife shi shekara ta 773 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayani ya gabata. Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 852. Ya kawo babbar gudunmuwa game da abin da ya shafi tankadewa da raurayewa game da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yana da littafi wanda a cikin littattafansa gaba ɗaya babu littafi sama da shi, shi ne Fathul Bari. Fathul Bari sharhi ne na Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari shi ne littafin da ya fi kowane littafi inganci a doron ƙasa bayan Alƙur'ani. Don haka malamai na faɗa cewa yi ma Sahihul Bukhari sharhi bashi ne akan umma Muhammadiyya, ma'ana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bashi ne akan ta, wato su ma wannan littafi sharhi. Malamai suka ce ba wanda ya biya bashin da ke kan wannan al'umma face Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah ya ji kansa. wannan littafi shi da kansa malam yayi bayani kafin ya gama wannan littafi sai da ya kwashi tsawon shekara 20 yana talifinsa, wanda kuma kafin shi akwai irin su Ibn Hajar, wannan Ibn Rajab Al-Hanbali ya yi sharhi wanda yake na Bukhari, yana cikin kafin ya gama littafin Allah ya karbi rayuwarsa duka yana ji bai wuce ba kitabu sala, amma akalla sai da yi mujalladi 10 wani abu. Akwai irin su Umdatul Qari shi ma ya kai mujalladi 20, sharhi ne na Sahihul Bukhari na Badruddin Al-Aini. Akwai irin su Irshadus Sari da sauransu, amma duk abin da yake cikin littattafan da suka gabaci Ibn Hajar Allah ya ji kansa na sharhin da aka ma Sahihul Bukhari, duk wata fa'ida ya tattaro da nashi gaba da ya hada yayi wannan littafi. Dan haka wannan littafi mawsu'a ne na hadisi. To yana daga cikin littattafan da malam ya wallafa shine wannan littafi wanda muka shigo da shi bayan gama littafi na Umdatul Ahkam, tare da cewa shekaru da suka gabata mun gama wannan littafi, yanzu kenan muna maimaita shi ne karo na biyu. Ina kyautata zaton wajen 2008 ne muka gama shi, ko 2009 ne, ina ji shekara 2000 da wajen dai kusan da 10 ne dai muka gama wannan littafi. Kenan yanzu insha Allah maimaita shi ne za a yi, saboda littafi ne wanda yake ya kai matuka a wajen fa'ida, ba a gajiya da karatunsa. Kamar yadda mun yi bayani, littafi ne wanda Allah ya saka masa karbuwa, wanda babu wata makaranta daga cikin makarantu na duk wani malami wanda ake kilgawa da fadarsa sai ka samu wannan littafi yana cikin farko game da jadwalin karatunsu na lokaci zuwa lokaci. Ba dan komai ba, saboda tsantsar fa'ida da take cikinsa, kuma littafi ne wanda abin da ya shahi hadisai na hukunce-hukunce. To ɗalibi zai iya wadatuwa da wannan littafi kamar yadda za mu iske bayani na malam wato akan haka. Sannan mun yi bayani game da cewa shi littafi wato ya bambanta da sauran duk wasu littattafai da aka wallafa a wannan fanni na hadisan da suka kunshi hukunce-hukuncen addini, saboda wasu al'amura kamar guda 9 wanda bayani ya gabata a kansu. Kenan darasi ne wa insha Allah za mu tashi, wato farkon muqaddimar da malam ya yi. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa haditha. Malam Allah ya ji kansa na faɗa alhamdulillahi, wato dukkan dangi ne yabo cancanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaban Allah subhanahu wa ta'ala yana da zamani, yana da mahalli. Zamanin da ake yaban Allah subhanahu wa ta'ala zamani ne guda biyu, farko na rayuwa ta duniya, zamani na biyu shine rayuwa ta kiyama. Kamar yanda Ubangiji ta'ala na faɗa, wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah, yace wa huwa Allahu shine Allah wanda ake kiran ku zuwa bauta masa, la ilaha illa huwa babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya face shi, lahul hamdu fil ula shine ya cancanci yahu fil ula wato a cikin ta farko ita ce duniya, wal akhira da ta karshe ita ce kiyama. Haka sura kike akwai ta musamman suratu 7, farkonta ne Allah ya faɗa alhamdulillahi, alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh lahul hamdu fil ula wal akhira, lahul hamdu fil ula yace shine ya cancanci yabo a nan duniya, wal akhira kuma shi ya cancanci yabo a gobe kiyama. to dan haka ƴan aljanna in sun shiga aljanna karshen fadar su ne Allah ya fada innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahum tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin dan haka anan zamu gane cewa yabon Allah subhanahu wata'ala yana da zamani zamani na farko ita ce rayuwa ta duniya zamani na biyu shine rayuwa ta kiyama mu'minai suna yabon ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda suka saba yabon sa a nan duniya sannan kuma yabon Allah subhanahu wata'ala yana da mahalli mahallinsa shine sama da ƙasa kamar yanda mala'ikun da ke cikin sammai bakwai suna yabon ubangiji subhanahu wata'ala suna gode masa haka halittunsa waɗanda suke cikin kasai gaba ɗayan su suna yabon ubangiji subhanahu wata'ala suna gode masa an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul rum وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ubangiji ta'ala shine ya cancanci yabo a cikin sammai bakwai haka a cikin ƙasai bakwai idan aka ce alhamd wato shine ambata sifofin abin yabo tare da sansa da kaunarsa da girmama shi ka ambata sifofin wanda kake yabo kuma tare da cewa ka cika zuciyarka da kaunar shi da girmama shi an gane ko zikiru sifatil mahmudi ma'abbihi wa ta'zimihi an bata sifofin abin yabo tare da san shi da kaunar shi da girmama shi don haka in ya tsiraita game da su da kauna da girmamawa shine ake kira da almaduhu a Hausa ana kiran shi zuga zuga shine ka ambata sifofin wanda kake zugawa amma a zuciyarka babu san shi babu kaunar shi babu girmamawa kawai kana zuga shine domin samun wani abun hannunsa to dan haka ubangiji subhanahu wata'ala shi ya cancanci yabo wanda yake mutlaq ta kowane hali dole ne a gode ma Allah subhanahu wata'ala me yasa saboda dukkan ni'imomin da suke tare da mu mun same su ne ta wajen ubangijin mu subhanahu wata'ala kamar yanda ya faɗa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tare da ku na ni'imomi daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne kuka same shi dan haka gode ma Allah subhanahu wata'ala wannan wajibi ne akan mu a cikin kowane hali muke hali na yarwa ko hali wanda yake da kunci shine sai yace alani amihi az-zahirati wal batina malan yace godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wato akan ni'imomin sa az-zahira waɗanda suke bayyanannu wal batina da kuma waɗanda suke koyayyu ni'imomin Allah subhanahu wata'ala sun kasu kashi biyu akwai ni'imomi waɗanda suke bayyanannu akwai ni'imomi waɗanda suke koyayyu da ni'imar wadda take bayyananna da wadda take koyayya kowace ɗaya daga cikin su ta kasu kashi biyu akwai hissiya akwai ma'anawiyya ni'ima wadda take bayyananna hissiya na daga cikin su wato ci da sha wanda ci da sha da muke ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ne da ya halicce mu ya ɗabi'antar da mu akan haka yanda ba yanda za a yi rayuwar mu ta dure dole sai ta hanyar ci da sha kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidi kamar yanda ya faɗa wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq cin abinci da shan abin sha tabi'a ce ta dan adam ba yanda za a yi dan adam rayuwarsa ta dore dole sai ta hanyar ci da sha don haka wannan ci da sha ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya zama wajibi mu gode masa, don haka yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana a ƙarshen cin abinci akwai addu'a ta musamman, abinda addu'a ta kunsa godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima. Haka tufafi da muke sakawa a jikinmu ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ni'ima ce bayyananna wanda kuma dole mu gode masa, ni'ima ce hissiya. Haka da sauran irin mazauni gida da abun hawa da sauransu wanda sun wuce a lissafa na daga cikin ni'ima wadda take bayyananna, ni'ima wadda take hissiya, wato wadda take koyayya kenan. Daga cikin ni'ima hissiya koyayya akwai misali koshin lafiya da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke azurta bawa, da ƙarfi na jiki da kuzari, wannan duka ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ni'ima ce wadda take wato ni'ima ce wadda take hissiya, amma ni'ima ce wadda take koyayya kenan. Hissiya akwai zahira akwai batina. To haka idan muka dauka ni'ima ma'anawiyya, ita ma akwai wadda take bayyananna akwai wadda take koyayya. Ni'ima a ma'anance wadda take bayyananna wato ilimi da Allah yake azurta bawansa, na ya fahimci ilimi na addini ya karantar da shi, wannan ni'ima ce a ma'anance, kuma ni'ima ce wadda take kenan zahira. Saboda karatu abu ne bayyananne, zaka je kayi kuma sannan ka karantar. Sannan akwai koyayya, wato shine gyara zuciya da komawa ga Ubangiji subhanahu wata'ala da tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa, wannan ni'ima ce ma'anawiyya, amma ni'ima ce wadda take baƙina. Don haka dai a taƙaice ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala a kanmu sun wuce a lissafa, akwai bayyanannu akwai koyayyu, kamar yadda ya faɗa alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina ash-shahid wa asbaga alaykum ni'amahu, ubangijinku shine ya cika ni'imominsa akan ku zahiratan wa batina, ni'imomi waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke koyayyu. Shine malam sai ya ce qadiman wa haditha, wato ni'ima wadda take da dadda da kuma hadisan, ni'ima wadda take fararra. Ni'ima ta Ubangiji subhanahu wata'ala da dadda wato samar da halittu gaba ɗayan su, wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Asalin halittar ka dan adam ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala, domin Allah bai samar da mu ba domin buƙatar cewa mu agaza masa akan wani bangare wanda yake na mulkinsa ko mu tara masa arziki da sauransu. Ya halicce mu ne saboda wata hikima daya daya shine kadaita shi a cikin ibada, wanda wannan ibada in har mun tsaya mun yi ta kamar yadda ya dace, amfaninta zai tabbata akan mu a nan duniya kafin makoman mu lahira. Don haka yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimu inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. To dan haka asalin halittar ni'ima ce wadda take da dadda daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa hadisan akwai kuma ni'ima wadda take fararra, wanda bawa har ya koma ga Ubangijinsa a kullun ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na sabanta a kansa, domin duk abin da kake buƙatar samu in ka same shi ni'ima ce ta musamman. Duk abin da ke nihin samunka na musiba da bala'i, idan Allah ya kare ka, wannan ni'ima ce ta musamman wanda ya cancanta ka gode masa. Haka abin da ya riga ya same ka na bala'i da musiba, idan Allah ya yi maka, wannan ni'ima ce wanda ya zama wajibi ka gode masa. Don haka dai a kullum ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala suna sabantuwa ga bayinsa har su koma zuwa ga Ubangijinsu. Don haka a nan malam ya ce qadiman wa haditha, wato ni'ima wadda take da dadda, wa hadithan ya ce da ni'ima kuma wadda take sabuwa, wato hadithan da wadda take sabuwa. sannan sai yace wassalatu wassalamu ala nabiyhi, yabon Allah subhanahu wa ta'ala da amincinsa su tabbata akan annabinsa wa rasulihi da manzansa Muhammad, wato shine abin yabo wanda ya kai matuka a wajen yabo, wa alihi da mabiyansa wa sahabihi da sahabbansa. Wato bayan malam ya gabatar da godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya biyo baya da yin salati da sallama ga fiyayyen halitta. Shi ne ya ce wassalatu wassalamu, wato amincin yabon Allah. So da yawa mukan fassara wassalatu sai mu ce tsiran Allah da amincinsa. Shi kuwa a game da duk maganganun da magabata suka yi game da ma'anar salati na Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa, babu faɗa wadda ta fi kusa da daidai sama da wato faɗa ta wato shi ne Abu al-Adiya, Allah ya ji kansa, kamar yadda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya zo da asar ɗin a cikin littafinsa. Abu al-Adiya ina faɗa cewa salatullahi sai ya ce sana'uhu ala abdihi fil mala'i al-a'la. Idan aka ce salatin Allah shine yabon da Allah ke ma bawansa a cikin jama'a mafi ɗaukakar jama'a, jama'a ta mala'iku. Saboda salati ya kasu kashi uku, akwai salati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, akwai salati na mala'iku, akwai salati na sauran bayi muminai, ko mu ce nau'i uku ne, akwai salatin Allah subhanahu wa ta'ala, akwai na mala'iku, akwai na muminai. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, huwal ladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kamar yadda ya faɗa, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ubangiji ta'ala yace inna Allaha wa mala'ikatahu, lalle Ubangiji ta'ala da mala'ikunsa, yusalluna 'alan nabi, wato suna salati ga annabi. Sai ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda kuka gaskata Ubangijin ku, kuka gaskata manzanninsa, sallu alaihi, ku yi masa salati, wa sallimu taslima, ku yi masa sallama sallama, ma'ana ku yi masa addu'ar Allah ya kubutar da shi game da duk wani kangi da duk wani kunci a nan duniya da makoma lahira. Kaga wannan aya ta nuna mana cewa salati kala uku ne, akwai salatin Allah, akwai na mala'iku, akwai na mumine, sauran mumine. Salatin Allah subhanahu wa ta'ala kenan shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a mafi ɗaukakar jama'a, jama'a ta mala'iku. Salati na mala'iku shine roƙon gafara da suke roƙa ma bawa gafara a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da suke. Kamar yadda hadisi na cikin sahihain riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a cikin hadisin da ke cewa salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bi'an wa 20 daraja wa zalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah لم يخطق قوه الا رفع له بها درجه وحبت عنه بها قضيه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كانت الصلاه ما كانت الصلاه هي تحبس سيجي والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mala'ikun Allah suna salati ga ɗayan ku, matukar yana zauna a gunsa inda yayi sallah bai tashi ba. Mala'iku menene salatin? Sai yace ya kuluna, suna faɗa Allahumma rahamhu, ya Allah kai masa rahama, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ka gafarta masa, Allahumma tub alaihi, ya Allah ka karbi tubansa. Wannan hadisi yana nuna mana salati na mala'iku shine roƙon gafara ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ga baba. Aka can kuma cikin suratu Ghafir Ubangiji Ta'ala na faɗa alladhina yahmiluna al-arsha wa man alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adhabal jahim. Salati kuma na sauran mu'minai shine addu'a. Salati na sauran mu'minai shine addu'a. Kamar yanda yake khudh min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ash-shahid wa salli alaihim ay ud'u lahum bil baraka. I musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyarsu. To dan haka salatin da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna masa addu'a ne cewa Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da yabansa a cikin jama'a ta mala'iku. Shine yace wassalatu kenan yaban Allah subhanahu wa ta'ala, wassalamu wato da amincin sa, sai yace ala nabiyhi su tabbata ga annabinsa wa rasulihi da manzansa. Idan aka ce assalam, wato shine yin addu'a bis salama, cewa Allah ya kubutar da kai game da duk wani kunci da duk wani kangi a rayuwarka ta duniya da makoma lahira. Don haka irin wannan addu'a da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi, kenan muna masa addu'ar cewa Allah ya kubutar da shi game da duk wani kangi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Illa kasancewar ita wannan addu'a da muke yi bis salama ba ta hana abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma bawansa na dukkan ɗabi'a ta ɗan adam, rashin lafiya da kunci da ɓacin rai da sauransu, ba ta hana cewa ya same shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya gama rayuwarsa, duk abin da ke samun ɗan adam na kunci na rayuwa, rashin lafiya da sauransu, na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? To ana masa addu'a ne na kan cewa Allah ya kubutar da shi game da duk wani aibi da duk wani kunci, amma duk abin da ke samun ɗan adam mumini na dukkan wani kunci na rayuwa, to wannan yana samun shi ne saboda wata hikima ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shine samun ɗaukaka daraja, ɗaukaka ta daraja a gun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, yana cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya, ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Manzon Allah ya ce wanda suka fi kowa tsanani ga jarrabawa, wanda Allah ya kudura musu bala'i da musiba, su ne annabawan Allah. Sai ya ce kummal amfal fal amfal, sannan sai waɗanda suka ɗan kwatanta suka kusanci annabawan Allah akan bin tafarki madaidaici, sannan kuma waɗanda suka kusance su, domin kowa sai ya ce yubtala, yake cewa yubtala kullu insani, yake cewa yubtala kullu insanin ala hasbi dinihi aw kama qala, yace kowane mutum ana jarraba shi akan gulgudan addininsa, ma'ana gulgudan imaninsa. To dan haka kasancewar duk wani kunci da rashin lafiya da ke samu mumini, wannan karin daukakar daraja ce a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Dan haka kasancewar kenan wannan addu'a ana masa lokacin yana rayi, haka bayan mutuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka masa salati sai ka hada da sallama, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To idan aka faɗa aka ce menene fa'idar yi masa addu'a da salama bayan mutuwarsa, tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ya koma ga Ubangijinsa, to duk wani abin kyama, duk wani kunci wanda yake na rayuwa kuma ya kare, domin ya koma zuwa ga Ubangijinsa, wurin Ubangijinsa yana cikin aminci. Malamai suka ce wannan addu'a kuma za ta shafi gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda annabawan Allah alƙawari ne na Allah, ƙasa ba ta cin gangan jikinsu. Yanda aka binne su ko shekara dubu suka yi, idan aka fito da su haka suke, ƙasa ba ta cin gangan jikinsu. Haka manzon Allah ya faɗa, Ubangiji ta'ala ya haramta ma ƙasa cin gangan jikin annabawa. Don haka Ibn al-Uthaymeen, Allah ya ji kansa, ya yi hikayar cewa an samu labari kuma tabbas ne, shine ya ce ya auku irin haka. Wani lokaci an samu wasu mutane biyu baki ne sun je sun sauka a birnin Madina. Me ya kai su birnin Madina? Famar da suke su sace gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tafi da shi kasarsu. Suka sauka a nan masallaci. Nan masallacin shine wurin wuninsu, shine wurin kwanansu. Amma daga can gefen gari sun je sun yi wani katar rayu daga wajen Madina, wanda suna tunawa sun saita za su ringa rarrake ƙasa har su tarda inda kabarin nashi yake, ta nan su sace gangan jikinsu fita da shi. Hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wani shugaba daga cikin shuwagabanni a wannan lokaci, sai Allah ya nuna masa a mafarki, manzon shi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa masa cewa an kizni min al-ashqarai. Manzon Allah yana cewa wana ka tashi ka je ka tsamayar da ni game da wasu mutane guda biyu waɗanda suke kai dangane zuwa kabilar da ake kiranta Ashqar. Wannan shugaban da ya yi wannan mafarki, zahiri wallahu alam, a mafarkin an nuna masa surar waɗannan mutane, an nuna masa kamanninsu. Da za a yi sai ya gabato birnin Madina a firgice, ya sauka a birnin Madina. Hikima irin ta shuwagabanni, sai ya shirya wata walima, ya ce yana gayyatar mutanen Madina gaba ɗaya ana walima. Jama'a suka taru gaba ɗaya mutanen Madina, sai waɗannan mutane biyu su kaɗai ne ba su je ba. A cikin dukkan jama'ar da suka taru a wannan walima, yawanga kamannin waɗannan mutane da aka nuna masa a mafarki bai kai ba. Me za a yi sai ya sake shirya wani abinci, ya ce a gayyato masa mutanen Madina gaba ɗaya. Mutanen Madina suka zo. Allo ya diba, aka gama walima bai gaba surar waɗannan mutane. Sai ya ce kai jama'a, ya ce wai ba mutanen Madina gaba ɗaya na ce a gayyato, aka ce dukkan mutanen Madina ne, sai wasu mutane guda biyu wanda suna can masallaci a zaune. Su sun lazumci zama a masallaci, su kaɗai ne ba sa cikin gayyanin, su ne ba su zo ba. A lokacin nan ne za a yi sai ya tashi ya tafi wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zuwan da yake sai ya tarar da waɗannan mutane guda biyu, sai ya gansu a kan sifar yanda aka kamanta masa a mafarki. A lokacin nan ya yi umarnin aka kama su. Da aka kama su aka bincike su, aka je aka samu garamin da suka fara yi daga can gehen gari domin su iso su tone kabarin. Waɗannan mutane biyu a lokacin nan sai ya yi umarnin aka sare musu kai, saboda sun yi abin da jininsu ya halatta a zubar da shi. A lokacin nan sai ya yi umarni kowane sashe, kudu da arewa, gabas da yamma, sai ya sa aka yi ƙaton rabe, aka narka wato tagulla da dalma aka zuba, aka yi beton kenan, yanda koda wani ya tullo daga can gehen gari bayan da za a yi iso kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yasa aka yi katar rami, aka kewaye dukkan ta kowane sasanni, kudu da arewa, gabas da yamma, aka narka dalma da jan ƙarfe aka zuba, wanda abu ne wanda yana da wahalar tillawa. To wannan kaga addu'ar da ake masa na cewa wassalatu wassalamu, shi yasa malam ya zo da wannan hikaya. Gaya addu'ar da take ake masa kenan, gashi bayan mutuwarsa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kubutar da gangan jikin shi game da waɗanda suke mabannata. shine yace wassalatu wassalatu wassalam sai yace ala nabiyihi wato ga annabin sa sai yace wa rasulihi da manzansa malan ya gabatar da annubuwa ala risala me yasa saboda annabta da ita aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan haka sannan aka bashi martaba ta biyu ita shine manzanci ubangiji subhanahu wataala ya bashi annabta da surar da aka saukar masa a farkon wahayi ita ce suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan aya wannan sura ita ce ta tabbatar da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine farkon wahayi da jibrilu alaihi salam ya zo masa bayan haka ubangiji ta'ala sai ya bashi manzanci da suratul mudassir saboda me yasa suratul mudassir umarni ubangiji subhanahu wataala ya masa cewa ya tashi ya isar da sakon da aka dura masa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ubangiji ta'ala ya ce tashi ka gargadi jama'a to dan haka shi kuma daman wato in aka ce annabi wato an ciro shi ne daga imma annaba an gane ku shine ake kira annabiu kenan annabiu idan ka tabbatar da wannan alhamza kenan an ciro shi daga annabahu idan aka ce annabahu shine alkhabarul azim labari wanda yake mai girma babu labari mai girma sama da wahayi na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake kul huwa nabaun azim kamar yanda ya faɗa amma ya tasa'alun ani nabai alazim dan haka in aka ce annabiu an ciro shi ne daga annabahu labari mai girma me yasa aka masa lakabin annabiu domin yana ba jama'a labari a madadin ubangijin shi subhanahu wataala ko kuma ya zamanto lafazin annabiu idan ka cire hamza kin annabiu an ciro shi ne daga annabuwa idan aka ce annabuwa shine almanzilatur rafi'a matsayi wanda yake madaukaki na daraja domin babu wata daraja da Allah ke kai bawa sama da daraja ta annabta annabta ita ce karshe ita ce kololuwa ita ce kokuwa a wajen daraja wanda ita kuma annabta ba wani kokari bane na ibada yake sa mutun ya samu annabta zabi ne na ubangiji subhanahu wataala annabta da manzanci zabi ne na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya faɗa Allahu yasfi min almalaiikati rusulan wa min annas kamar yanda ya faɗa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata kamar yanda kafiran makka suka faɗa laula nuzila hadhal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya to dan haka ita annabta zabi ne na ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya faɗa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara to dan haka idan aka ce risala wato shine manzanci kenan isar da wani sako a dora maka sako a ce ga jama'ar da ake buƙatar ka isar musu da wannan sako to dukkan waɗannan martaba guda biyu ubangiji ta'ala ya hada ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama farko Allah ya bashi annabta sannan kuma ya hada masa da manzanci an gane ku daga cikin annabawa waɗanda Allah ya hada musu waɗannan martaba wato wanda aka ba su annabta da manzanci duka 310 abu wanda ubangiji subhanahu wataala ya ba su manzanci wajen tantance tsakanin annabi da manzo akwai maganganu da yawa na malamai illa kasancewar maganar da tafi kusa malamai suka ce in aka ce annabi wanda aka masa wahayi aka saukar masa da littafi sannan aka umarce shi da cewa ya isar da shari'ar annabin da ya gabace shi kamar yanda duk annabawa wanda suka zo bayan annabi Musa alaihi salam suna isar da littafi ne na at-taura kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war-rabbaniyuna wal'ahabaru bi mastufihu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada fala takshaw an-nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. To dan haka in aka ce annabi manuhiya ilayhi wanda aka masa wahayi wa unzila alayhi alkitab aka saukan masa da littafi sannan aka umarce shi game da isar da shari'ar annabin da ya gabace shi. Amma in aka ce manzo shine wanda aka masa wahayi aka saukar masa da littafi sannan kuma aka saukar masa da sabuwar shari'a, an gane ko bambancin shi manzo sabuwar shari'a ce. Kowane manzo yakan zo da shari'a wadda take sabuwa ta shi, amma shi annabi akan umarce shi cewa ya isar da shari'ar annabin da ya gabace shi. Amma inda suka yi tarayya kowane ɗaya daga ciki da annabi da manzo kowanne Allah yana masa wahayi, an gane ko. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Sannan kuma kowane annabi da kowane manzo an saukar masa da littafi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa kana nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi maktalafu fi. Shine yace was-salatu was-salamu ala nabiyhi wa rasulihi, sai yace Muhammadi, wato shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Muhammad ma'ana wanda ya kai matuka a wajen yabo, wanda ubangijin da ya halicce shi sai da ya yabe shi ya jinjina masa, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa innaka la'ala khuluqin azim. Ubangiji ta'ala ya yabe shi, mu'minai suna yaban shi, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala sun yabe shi sun jinjina masa, kuma yabo cikakke gare shi zai kasance a ranar kiyama lokacin da al'ummu na farko da na ƙarshe gaba ɗaya za su yabe shi su jinjina masa, kamar yadda Allah ya masa wannan alƙawari asa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan haka ya sunnanta mana mu yi tai masa addu'a akan cewa Allah ya tsida shi wannan matsayi, wa ba'athu maqaman mahmuda lillazi wa'ata, addu'a da aka sunnanta mana a ƙarshen kiran sallah. Dan haka ya cancanci wannan yabo, wannan suna shine Muhammad, ma'ana wanda yake ya kai matuka wato a wajen yabo. Sai yace wa alihi, malam yace da mabiyansa. Abinda ake nihi da al, asali ahl ne, an gane ko, hamza ha'un lamun ahlun. To sai aka canza wannan ha'un kin aka maida ta hamza sai ya zamanto al, sai aka yi tashidin ita wannan hamza ta biyu sai ake cewa al, an gane ko, ake cewa an. To in aka ce an, abinda ake nihi su ne atba, mabiya kenan. Kamar in aka ce alu fulan, ana nihi zuri'ash, ana iya cewa alu fulan. Kamar misali in aka ce ahlus sunna, me ake nihi? Ai atba'us sunna, atba'us sunna. To dan haka malamai suka ce in aka ce alun nabiyyi, to abinda ake nihi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda za su shiga a farko wato iyalin gidansa, danginsa, waɗanda suka yi imani da shi su ne za su shiga a layi na farko. Sannan kowane mumini ya shiga karkashin wannan addu'a har zuwa kiyama. Kamar yadda wani malami yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi من العاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يتي آل النبي إذا أكتي آل النبي يتي هم أتباع ملته سني ما سبي ارتفر كنسا مبيا مزان الله صلى الله عليه وسلم سني آله. sai yace min al-ajimi na wadanda suke ba larabawa ba wasu dani da bakaken fata wal arabi da larabawa gaba ɗaya sune alun nabi masu biyar tafarkin sa yace laulam yakun aluhu illa qarabatuhu inda a ce ba kowa bane alun nabi sai makusantan shi dangin shi jinin shi yace sallal musalli ala qagi abi lahabi da mai salati yayi salati ga wato mai ketare iyaka mai shishigi shine Abu Lahab inda a ce alun nabi ya takaita akan dangin shi to da mai salati yana salati ga Abu Lahab Abu Lahab ko dan wuta ne to dan haka in aka ce alun nabi kenan ana nihi mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana mabiyan tafarkin sa sai ya ce wa sahabihi da sahabbansa lafazin sahab jam'i ne na sahib idan aka ce sahib kenan wanda yake tare da kai wanda ya hadu da kai yake tare da kai yake da goyon baya gare ka to dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune waɗanda suka hadu da shi halin suna masu imani da shi kuma suka mutu akan haka saboda in aka ce sahabi wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi daidai da kibtawar ido koda makabu ne in dai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kibtawar ido a lokacin da ya hadu da shi yana matsayin mumini sannan kuma ya mutu akan imani shine ake kira da sahabi dan haka ba sharadi bane ba na tabbatar suhuba a ce sai ka ganshi da idanka domin akwai irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda ainihin shi makabu ne kuma ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka malamai suke amfani da lafazin luqya mallaki annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik duk wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana mai imani da shi ya mutu akan haka shine ake kira da wato sahabi shine sai ya ce wa ala alihi wa sahbihi wato hakanan akan wato mabiyansa sai ya ce wa sahbihi da sahabbansa sai ya ce alladhina saru yace waɗanda suka tafi fi nusrati dinihi wato game da taimaka ma addininsa sayran hasifan malam yace tafiya wadda take mai gaggawa an gane ko alladhina saru waɗanda suka tafi fi nusrati dinihi game da taimaka ma addininsa sayran hasifa malam yace tafiya wadda take mai gaggawa lafazin saru an ciro shi ne daga as-sayr wato tafiya wanda galibi lafazin as-sayr ana amfani da shi akan tafiyar dare tafiyar dare ko tafiya ce wadda take tana da wahala dan haka kasancewar wannan yana nuna yanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka hadu da kunci a rayuwarsu game da taimaka ma wannan addini domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun sha wahala matuka game da taimaka ma wannan addini shine anan malam yake yabon su yace alladhina waɗanda saru suka tafi fi nusrati dinihi game da taimaka ma addininsa sayran hasifan malam yace tafiya wadda take mai gaggawa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a same su ba da lati akan duk wani al'amari wanda yake na taimaka ma addinin musulunci dan haka suke da rigayen juna akan ayyuka na alkhairi su ne suka sadaukantar da rayuwarsu suka sadaukantar da dukiyarsu akan taimaka ma wannan addini ka dauki tarihin mutanen Madina a lokacin da suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin hajji bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi jifa jama'a sun yi jifa manzon Allah sai ya zo yake ribantar wannan dama yake bujiro da kansa ga al'ummi ga jama'a sai ya taro da gungun jama'a ya ce ni ne wanda Allah ya aiko ni a matsayin manzo wanda yake cika miki manzanni. Shin ko kuna buƙatar na karanta muku abinda nazo da shi? A lokacin nan ya tarar da mutanen Madina suna zaune sun goma sha wani abu. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar musu da kansa yace ko kuna buƙatar in karanta muku abinda nazo da shi? Suka ce eh kwarai. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu wani abu na Al-Qur'ani. A lokacin nan junansu ya kalli juna sai suka ce to abinda muke so da ku wannan fa shine manzon da Yahudu suke muku barazanar cewa manzo na karshen manzanni zai zo, in ya zo za su mara masa baya su fatattake ku su fitar da ku daga garinku na Madina, dan haka kar ku sake sirgaye ku yin imani da shi. Gaba ɗayan su waɗannan jama'a suka musulunta, suka yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dare a cikin dare shine daren Aqaba wanda yake na farko. Wanda suka musulunta suka koma gida suka ringa kokarin tallata addinin musulunci. A shekara ta gaba sai da mutum 83 suka zo, 83 nan suka haɗu da shi suka yi mubaya'a da shi daren Aqaba ta biyu. Da suka koma gida rana ba ta fada ba kowane gida daga cikin gidajen Madina sai da musulunci ya shiga. A shahida anan wannan yana nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da jinkiri, ba su da latti game da abin da ya shafi taimaka ma addini. Sun sadaukantar da rayuwarsu, sun sadaukantar da dukiyarsu. Shine anan malam yake jinjina musu yace allazina sabu waɗanda suka tafi fi nusrati dinihi game da taimaka ma addininsa sayran hasifan wato tafiya wadda take mai sauri. Sai yace wa ala atibaihim malam yace haka nan akan mabiyansu kenan masu biyar wato sahabban manzon Allah masu biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alikinsa da sahabbansa. Sai yace allazina wato warisu ilmuhum waɗanda wato suka gaji ilminsu. Menene ilminsu? Shine alqur'ani da sunna. Ilimi na sahabbai iya ilminsu shine alqur'ani da sunna. An gane ko ba ilimi bane ba wanda yake na falsafa na amfani da hankali. Iya ilminsu inda ya takaita alqur'ani da sunna, domin alqur'ani da sunna shine ilimi. Duk wani abu wanda yake koma bayan alqur'ani da sunna ko da an kiraye shi ilimi aran suna ne aka bashi, amma ilimi na hakika alqur'ani da sunna. Shine yace allazina warisu ilmuhu waɗanda suka gaji wato ilminsu. Sai yace akarin bihim warisan malam yace wane ne yafi su matsayi wato ga magaji, wane magaji ne yafi su matsayi? An gane ko akarin bihim wannan fi'ilun ta'ajjub ne. Akarin bihim warisan wato wai wane ne yafi su matsayi wato ga magaji? Sai yace wa maurusan wato da abun gado. Ai babu wani magaji sama da wanda ya gaji dukiyar annabawa. Dukiyar annabawa ku shine ilimi, wahayin da Allah ya musu shine iya abin da annabawan Allah suke kadir ma al'umma. Su duk abin da suka bari wannan na jama'a na dukiya, amma iya abin da annabawan Allah suke kadir ma al'umma shine ilimi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi na faɗa al-ulama wa rasatul anbiya, sai yace fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akada bihi akada bi hadin wafir aw kama qala. Manzon Allah yace malamai sune magadan annabawa, yace domin annabawan Allah basu gadar ma al'umma dinare ko dirhami. Iya abinda suka gadar ma al'umma wato shine ilimi. Me yake nihi da ilimi? Shine wahayin da Allah yake musu. Sai yace duk wanda yayi ruku da wannan gado na annabawa tabbas yayi ruku da rabu wanda yake cikakke. To shine anan malam yace akarin bihim warifan, yace wane ne yafi matsayi da su warifan wato ga magaji? wa maurusan wato da abun gado kaga suwa ne ne magadan suwa suka gada sun gashi annabawan Allah sannan ni suka gada ilimi suka gada kenan dan haka ba wanda yafi su matsayin daraja abin kasa tunda kasancewar wanda ya wuce ya bar musu gado su ne annabawan Allah kenan kuma menene suka gada shine wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya roma annabawansa shine yace akarin bihim warisan wa maurusan wa yafi su matsayi ga magaji wa maurusan da abun gado sai malam yace amma ba'du bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga manzansa malam yace fa haza muktasar malam yace wannan wato wani littafi ne wanda yake abin takaitawa an gane ko littafi ne wanda yake abin takaitawa yashtamilu wanda ya hadu ala usulil adilla al hadithiyya abusa tushe na dalilai na hadis ala usulil adilla abusa tushe na dalilai al hadithiyya dalilai wadanda suke na hadisi to anan malam ya mana bayani game da abin da littafin ya kunsa wato usul na adillatul ahkam al hadithiyya tushe na dalilai waɗanda suke na hadisai don haka ka gama wannan littafi tun daga farkonsa har ƙarshensa a farkon littafi babu inda malam da zai zo maka da aya ta alƙur'ani me yasa saboda littafin ya wallafa shi ne akan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ma hadisan na dalilai waɗanda suke na hukunce sabani ga riyadus salihin kamar yadda shi al-imam an-nawawi Allah ya ji kansa iya abinda yayi kokarin hadawa a wannan littafi hadisai waɗanda suke na kwadaitarwa da tsawatarwa amma su shi wannan littafi iya abinda ya kunsa na hadisai dali hadisan da suke bayani game da hukunce na ibada da mu'amala da sauransu shine yace fa haza muktasarun yace wannan littafi ne wanda yake abin takaitawa yashtamilu wanda ya hadu ko kace ya tattaru ala usulil adillatil hadisiyya wato abusa tushe na dalilai na hadisi lil ahkami shar'iyya wato na hukuncen shari'a kina iya abin da yake cikin sa na hadisai ne waɗanda suke na hukunce shari'a kamar misali zamu iski tsarki zuwa sallah azumi zakka haji da sauransu shine malam sai yace harartuhu tahriran baliga malam yace na tace wannan littafi tacewa wanda ta kai matuka ma'ana na tace wannan littafi tacewa wadda take ta kai matuka yasa a cikin duk hadisan da suka zo na hukunce malam sai da yayi kokari ya tankadi ya raurayi ya zako hadisai waɗanda suke za a iya kafa hujja da su sannan ya wallafa wannan littafi shine yace harartu tahrira malam yace na tace wannan littafi tahriran tacewa baligan wadda take mai kai matuka li yasira man yahfazuhu baina aqranihi nabigan malam yace dan wanda ya haddace wannan littafi ya zamanto nabigan mafifici baina aqranihi tsakankaninsa annansa kaga wannan littafi da malam yayi shi ne dan a haddace shi ba dan karbi biya ba ko kuma in zaka kawo dalili sai ka je ka dauko littafin abinda ake bukata littafin ya zamo gaba ɗayan shi akan ka duka hadisi 1500 ne da yan kai shine yace bi yasira man yahfazuhu dan wanda ya haddace wannan littafi bi yasira dan ya zamanto nabiga wato mafifici baina aqranihi tsakaninsa annansa don abinda zai kama na hukunci zai janyo dalili ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kaza sai yace wa yasta'ina bihi qalibul mubtadi. An gane ku? Kuma ba komai me yake sanyawa mutun ya harrace shine kallafa ma kai yau da gobe. Bakin gwalgwado kana dauka yanzu kaddara cewa a kullun hadisi ɗaya kake harracewa. A shekara guda ka haddace hadisi 360 in baka yi fashi ba. Idan ka dauka wannan littafi kenan a shekara nawa zaka haddace shi? A shekara hudu cikin ta biyar ka haddace shi. A kullun ka haddace hadisi ɗaya. Shine yace wa yasta'ina bihi qalibul mubtadi. Malam yace dalibi al-mubtadi wanda yake sabon fara karatu, malam yace wa yasta'ina bihi, wato dan ya samu taimako, ya samu taimako da agaji da wannan littafi. Kenan littafin zai nuna masa duk wasu hukunce-hukunce na addini, to ga dalilansu. Shine yace wa yasta'ina bihi al-qalibul mubtadi, wato dalibi al-mubtadi wanda yake kenan sabon fara karatu, wa yasta'ina bihi ya samu taimako da shi. Yanzu misali ka dauki Akhdari ko ka dauki Ashimawi ko ka dauki Al-Jiziya. Idan ka dauki littafi ne na fiqh kana karantawa, idan ka dauka a farko cewa idan mai arwalla zai yi arwalla farko ya wanke hannuwansa sau uku, cha za ka yi mai Akhdari ya ce a wanke hannu sau uku, faɗa mai Akhdari hujja ce? Ba hujja ba ce. Tambayar ka za a yi, wanda kake koya masa sai ya ce to ina dalilin da ya ce in za a yi arwalla a farko a wanke hannu sau uku? To in akwai bulugul maram a kusan ka ko ka harrace, sai ka zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana wanke hannu sau uku a farkon arwalla. To shine yace wa yasta'inu bihi qalibul mubtadi, sai yace amma wala yastaghni anhu ar-ragibul mubtadi. Malam yace mai kwadan ilimi al-muntahi, mai kokarin kai karshe duk da cewa ilimi ba a kai karshen shi. An gane ku? Sai dai kai iyayen ka ka koma zuwa ga ubangijinka. Shine yace wala yastaghni anhu, baya wadatuwa da wannan littafi, in ya gama shi ma sai yayi gaba. In dai dalibi ne mai kwadan ilimi, mai kokarin ya tara ilimi mai yawa, to ba zai wadatu da wannan littafi. In ma ya gama shi to zai nemi littattafan da suke gabansa. Amma in kai dalibi ne mubtadi, to wannan littafi ya wadace ka. Malam yace wa qad bayyantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'imma. Malam yace karshen kowane hadisi, malam yace nayi kokarin bayyana wanda ya fitar da hadisin min al-a'imma, daga cikin malaman hadisi. Karshen kowane hadisin malam sai ya fitar maka, sai ya bayyana maka ga wanda ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa. In ma ya ce maka al-Bukhari ko kuma al-Imam Muslim ko al-Imam Abu Dawud da sauransu, kamar yadda za mu gani. Malam ya ce da iradati nusihi al-umma, na yi haka ne saboda yi ma al-umma nasiha, domin nihin yi ma al-umma nasiha. Yanzu kaddara cewa malam kawai ya zo da hadisi ba tare da ya bayyana wanda ya fitar da shi, aiki ne wanda yake ja. Ina za ka je ka nemi shi? Da tattafan hadisi sun wuce a lissafa. Amma da ya zo da hadisin sai ya ce akhrajahu Abu Dawud, ka ga nan kai tsaye ka san inda za ka nemi hadisin, sai ka koma cikin sunan Abu Dawud. Shi ne ya ce wa qad bayyantu, malam ya ce hakika na bayyana aqiba kulli hadisin, karshen kowane hadisi, man akhrajahu wanda ya fitar da hadisin min al-a'imma, na shuwagabannin wato na malaman hadisi. Sai ya ce li iradati nusihi al-umma, domin nihin yi ma al-umma nasiha. Ma'ana in ka zo da hadisi to ka faɗi wanda ya fitar da hadisin. Ƙarin nasiha a nan malam sai da ya yi ƙoƙarin bayyana mana matsayin hadisi, kowane hadisi zai faɗa mana in ya inganta ce ya inganta, in bai inganta bai ce mana bai inganta ba. Wani lokacin hatta da illar da take cikin hadisin malam sai ya yi ƙoƙarin bayyana mana ga illar da ta sa hadisin bai inganta ba. Inda wata riwaya ta daban malam kuma sai ya zo da ita domin fa'idar da take cikinta. Malam sai ya ce fal muradu bis sab'a, yace abun nihi da cewa akhrajahu sab'a. Idan ka ji malam a ƙarshen hadisi ya faɗa ya ce wato akhrajahu sab'a, to me yake nihi da as-sab'a? yace Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Idan kaji yace as-sab'a akhrajahu as-sab'a, to yana nufi da waɗannan a'imma guda bakwai kenan al-Imam Ahmad. Ya gabatar da wato al-Imam Ahmad akan al-Imam Bukhari ba dan komai ba, domin kasancewar al-Imam Ahmad ya fi su wato shekaru, domin al-Imam Ahmad an haife shi a cikin watan Rabi'ul Awwal shekara ta 164 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 164, an gane ku, shekara ta 164 aka haifi al-Imam Ahmad da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya koma zuwa ga ubangijinsa shekara ta 241, Allah ya karbi rayuwarsa a birnin Baghdad. Kenan shekaru nawa ya a duniya? Can ga 36, sannan kuma ga 41, kenan 77 shekarun al-Imam Ahmad. Kuma ya wallafa littafinsa shine al-Musnad, wanda wannan littafi al-Imam Ahmad ya tankade ya rauraye wannan littafi daga cikin hadisai da ya halarci hadisi 750. Daga cikin hadisan da ya halarci 750, kusan hadisi miliyan guda ya halarci shi al-Imam Ahmad. Wannan littafi daga cikin hadisi 750 ya tankade ya rauraye ya hada wannan littafi nashi al-Musnad, wanda littafin yana kunshe da hadisi 30, hadisi 35 yake cike shi. Littafin yana fitowa mujalladi 50, sannan kuma an takaita shi yana fitowa mujalladi 20. Dan haka ya gabatar da al-Imam Ahmad, me yasa? Saboda yafi al-Imam Bukhari wato jimawa shi, hijira tana 164 aka haife shi. Sai yace wal Bukhari, wato da al-Imam Bukhari, shi kuma al-Imam Bukhari an haife shi shekara ta 194, kenan 206, shekara ta 206 aka haifi al-Imam Bukhari. Sannan Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 256, shekara ta 256, an gane ku, shekara ta 256 Allah ya karbi rayuwarsa. Kenan a nan shekaru nawa gare shi? Yana da shekara 62. Shi ma al-Imam Bukhari wannan littafi nashi, kamar yanda ya faɗa, ya ce hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sai da na harace hadisi 200, waɗanda ba su inganta ba 200. Ba'ifan hadisai 200, ingantattu 200. Ya tankaɗi ya rauraye wannan littafi nashi, wanda littafin gaba ɗayan hadisan da suke cikin shi a lissafin wasu malamai 700 ne da 'yan kai. Kuma shi ne littafin da ya fi kowane littafi inganci a ban ƙasa bayan Al-Qur'ani. Sannan sai ya ce wa Muslim, wato da al-Imam Muslim, al-Imam Muslim an haife shi shekara ta 204 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shekara ta 204, kuma Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 261. Kenan a nan abinda muke so mu sani, al-Imam Bukhari da shekara nawa ya girme al-Imam Muslim? Da shekara 10, domin al-Imam Bukhari 194, shi kuma al-Imam Muslim 204, kenan can ga shi da nan ga hudu, kenan shekara 10. To shi al-Imam Bukhari Allah ya masa rasuwa shekara ta 256, shi kuma al-Imam Muslim Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 261. Tsakanin mutuwar al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim shekara 5, shi ya rasu 256, shi kuma 261. To al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim littafinsa shi ne na biyu a wajen inganci bayan Sahihul Bukhari. Don haka har ma daga cikin magabata wasu sun dan samu ja'inja tsakanin Bukhari da Muslim wanda ya fi inganci. Wasu suka ce Muslim ya fi inganci, wasu suka ce Bukhari ya fi inganci. wani malami da aka kai masa wannan qadiya sai ya rabe hukunci shine yake cewa ta shajara qaumu fil bukhari wa muslim ladayya wa qalu ayu zaini yuqaddam wa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn al sina'ati muslim yace wasu jama'a sun yi jayayya sun yi hayaniya game da bukhari da muslim wai wanne ne za a gabatar a wajen inganci sai nace laqad faqa al bukhari sihhatan bukhari ya fifici muslim a wajen inganci yace amma a wajen kyakkyawan tsari da jera hadisai da jera babu dai bayan da yace muslim ya fi kenan husnul tartib muslim ya fi amma wajen inganci bukhari ya fi me yasa saboda hadisan da aka ma al-imam al-bukhari bi ta da kulli akan cewa ba su inganta ba rabin abin da aka ma al-imam muslim shine sai yace wa Abu Dawud wato da al-Imam Abu Dawud shine Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani an haife shi shi shekara ta 202 al-Imam Abu Dawud kaga yafi al-Imam Muslim shekaru shi shekara ta 202 aka haifi al-Imam Abu Dawud sanan Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 275 sai yace wa Tirmidhi da al-Imam Tirmidhi shine Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura tare da cewa Ibn al-Asir da al-Imam al-Zahabi ba su ambata tarihi na aihuwar al-Imam Tirmidhi amma sun ambaci tarihi wanda yake na rasuwarsa Allah ya karbi rayuwarsa shekara ta 279 sannan sai yace wa Nasa'i da al-Imam al-Nasa'i shine Ahmad ibn Shu'aib al-Khurasani an haife shi shekara ta 215 sannan ya koma zuwa ga Ubangiji shekara ta 303 an gane ku shekara ta 303 sunanin Nasa'i a cikin dukkan waɗannan as-sunanul arba'a Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah ya fi su karanci a wajen hadisi wanda yake bari saboda me yasa shi ma yana daga cikin masu tsanani masu shaddadawa a wajen wannan wajen al-jarh wa ta'dil dan haka shine wanda a cikin as-sunanul arba'a wanda hadisi ya dafi yafi karanci a cikin littafinsa sannan sai yace wa Ibn Majah wato da Ibn Majah Ibn Majah shine Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdullah Al-Qaswini an haife shi shekara ta 207 shekara ta 207 aka haife shi sannan Allah ya karbi rayuwarsa a ranar 38 wato ga watan Ramadan shekara ta 275 shekara ta 273 ko da 75 Allah ya karbi rayuwarsa shi al-Imam wa wannan Ibn Majah illa kasancewar shi Ibn Majah a cikin littafinsa akwai hadisai baifai masu yawa akwai ma hadisai waɗanda suke mawdu'ai dan haka wasu daga cikin magabata bayan sun zo da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i na shida sai su hada wato al-Muwatta ta al-Imam Malik al-Muwatta suke hadawa cikon na shida to sai aka samu daga baya wasu daga cikin malamai suka zari Muwatta sai suka sa wato wannan Ibn Majah ba dan komai ba saboda fa'idodin da suke cikin shi waɗanda suke na daban tare da cewa a cikin wadata al-Imam Malik akwai balagat akwai kuma aqwal waɗanda suke fiqhiyya shi kuma in ka dauki wato shi sunan Ibn Majah gaba ɗayan shi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu maganganun wasu malamai a ciki kenan shine anan malam ya bayyana mana in ya ce rawahu sab'a kenan yana nihi waɗannan malamai guda bakwai kenan Ahmad da Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai yace wadi sitta idan nace rawahu sitta akhrajahu sitta malan yace man ada ahmada banda Ahmad kenan sai ka dauki waɗannan shida kenan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai yace wabil khamsa idan nace rawahu khamsa sai yace man adal bukhari wa muslim sai ka fitar da bukhari da muslim kenan sai ka dau na farko al-imam ahmad sai ka hada da hudu na karshe kenan sai ka fitar da bukhari da muslim idan yace rawahu khamsa kenan ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah shine yace wa bil khamsa innati rawahu al khamsa man adal bukhari wa muslim yace banda bukhari da muslim kenan sai ka da waɗannan biyar kin daga cikin bakwai kin sai yace wa qad aqulu al arba'atu wa ahmad yace wani lokaci yace nakan ce rawahu al arba'atu wa ahmad rawahu al arba'atu wa ahmad idan yace rawahu al arba'atu wa ahmad me yake nufi kenan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sannan shi ku Ahmad ya bayyana sunan shi sai yace wabil arba'ati in ku nace rawahu al arba'a kawai na tsaya malan yace man ada salafatal uwan sai ka fitar da uku na farko kenan banda uku na farko su wane ne uku na farko kenan banda Ahmad da Bukhari da Muslim sai ka dauki hudu na karshe kenan Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah idan yace rawahu al arba'a sai yace wa bis salafati yace idan nace akhrajahu salafa ko nace rawahu salafa kenan man adahu sai ka fitar da uku na farko wal akhira kuma banda na karshe wane ne na karshe Ibn Majah kenan sai ka fitar da uku na farko Ahmad da Bukhari da Muslim kuma sai ka fitar da dai na karshe kenan shine Ibn Majah kenan suwa suka rage Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i su yake nihi kenan rawahu salasa sai yace wa bil muttafaqi alayhi idan nace muttafaqun alayhi yace al bukhari wa muslim ya abinda nake nihi bukhari da muslim sai yace wa qad la azkuru ma ahuma ghayrahum malan yace su da yawa yace bana ambata wasu tare da su kawai sai in ce akhraja al bukhari wa muslim kadai in tsaya an gane ko akwai bambanci tsakanin muttafaqun alayhi da kuma akhrajahu al-bukhari wa muslim in aka ce muttafaqun alayhi hadisin da shi bukhari da muslim sun yi ittifaki akan rawaito hadisin da ingance shi an gane ko illa kasancewar dan abin da za a samu kawai a bambancin lafazi a wajen riwaya sai yace shine yace kenan anan yace wa qad la azkuru ma abuma ghayrahu yace hakikace su da yawa wani lokaci kada anan da takalil kenan yace da yawa kuma wani lokaci yace bana ambata wasu su tare da su kawai sai in ce akhrajahu al-bukhari wa muslim tare da cewa kuma hadisin yana cikin wasu sauran littattafai na daban amma ya takaita a kan sai yace wa ma ada zalika fa huwa mubayyan duk abinda ba wannan ba malam yace to abun bayyanawa ne zaka gani yace rawahun rawa yace rawahu malikun fil muwaffa ko rawahu ibn abi shayba an gane ko da sauran su duk wanda ba wannan ba malam yace fa huwa mubayyan yace abun bayyanawa ne sai yace wa samaituhu sai na ambaci wannan littafi na sanya masa suna bulugul marani min adillati al-ahkam bulugul maram ko kuma wannan alal hikaya kenan ko kace wasammaituhu bulugal marami min adillati al-ahkam ko kace wasammaituhu bulugul marami min adillati al-ahkam na sanya masa suna bulugul maram bulugul maram ma'ana cimma abin nema idan aka ce al-maram abinda mutum yake buri yake nema bulugul maram cimma abin nema min adillati al-ahkam wato daga cikin dalilai na hukunce hukunce ma'ana duk abin da kake nema na dalilai na hukunce hukunce to insha Allah a wannan littafi zaka cimma burinka shine yace wa samaitu na ambace shi bulugul maram wato cimma abin nema min adillati al-ahkam game da dalilai na hukunce hukunce malan yace wallahi as'alu wallaha as'alu maf'ul bihi ne muqaddam an gane ko ai wa as'alullaha Allah nake roko an Allah ya ji'ala ma alimna alaina wa bala kada ya maida abinda muka yi sani na ilimi ya zamanto hukuma akan mu domin shi ilimi in ma ya zamanto hujja gare ka ko ya zama hujja akan ka to shine anan yace Allah muke roko kada ya maida wannan ilimi da muka yi ya zamanto uquba akan mu wa an yarzuqana al'amala bima yurihi subhanahu wa ta'ala. Allah ya azurta mu yin aiki da abin da ke gamsar da shi subhanahu wa ta'ala, abin da yake so yake yarda. Dan insha Allah za mu raka ta da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya ba mu ta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.